Rahotanni sun bayyana cewa mayakan na Boko Haram wanda suka zo cikin motoci a wani shiga irin na soji sun kai farmaki ne a garin Nagarkira da misalin karfe 7 bayan sallar magariba a jiya Juma'a, inda ma suka fara harbin kan mai uwa da wabi. Shedun gani da ido sun bayyana cewa wannan ne ma yasa sojojin da ke garin, wanda ba sa da yawa, suka fara musayar wuta da 'yan Boko Haram din. To amma ko daga bisani suka janye saboda sun fi su yawa. Bayan janyewan sojojin, sai ko waɗannan masu tada kai bayan suka bazama cikin gari suna harbe-harbe da kuma kone gidaje.
An ga lokacin da sojoji suka bar gombi suna tafiya ga gida, wayannan kuma sun shigo da ilox guda 7, sun yi ta abin da za su yi, sun shigo da suna harbe-harbe, sun shiga gari, an yi shiru, an jima, ga wuta yana tashi ko ta ina, then sun haye kamar za su yi, sun ɗauki hanyar biyudin nan, sun dawo, ana wutan suna zuwa, ana rikin, ana ja a jirgin hovering monitoring abin da suke yi, ana alkoli guda biyu. They came with 70 by some chance as they were going to tafi da motoci here. Clear target for the military. Sun bombi na su, clear target. Sun da dare ne ga wutan su ga kome da kome. A za su je su taru a wani guri a yi. So I attack him now. So that's why I'm not going to go to the
government. Mr. Andrew Sarfa, tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta NUJ a jihar, dan asalin garin Nagarkida ne, ya ko bai namin maye da suka tsinci kansu a wannan hari da 'yan Boko Haram din suka kai.
Sun fara kona sauti wayar number 1, kuma sun tafi duk inda akwai wani post da sojoji suke. Sun je sun kona gidan, akwai gidan wani maharba, sun je sun kone, suka gangara, suka je suka kone fato gidan General Bisi Tarfa. So suka baballe shops, suka ɗiɗɗiɓe kaya, sun mo kaya abinci, suka kukona yawa duk chemist na Nagarkida sun baballe su, sun ɗiɗɗiɓe magunguna, suka sake kukona wayannan shops ɗin. Police barrack, police station, sun kona wurin NEPA da kuma akwai Living Faith Church ita ma an kona.
To babu jami'an tsaro ne a garin lokacin da abin ya faru?
Akwai sojoji, sai dai ba su da yawa ne. Da battalion guda ɗaya ne a gurin, amma yanzu suna da ai shifting wasu. To an bar lokacin da yakin nan ya yi ɗan sauki, sai aka rage yawancin su a can.
To sai dai kuma ya zuwa yanzu rundunar soji ta 23 da ke yola ba ta yi ƙarin haske ba tukunna, yayin da a ɓangarenta rundunar 'yan sandan jihar ta ce tana haɗa hancin ɓarnar da aka yi mata. DSP Suleiman Yahanguroje, kakakin rundunar 'yan sandan jihar, ya ce ba su da cikin bayani a yanzu, to amma kuma da alƙawarin cewa zai tuntuɓe ni idan sun samu.
To IGP ne har yanzu mun ce sun tafi can domin ya yi assessing da barak da police station da me ya yi involved, sai tura mana, shi ne muke jira yanzu haka, mai na office muna jira ne.
Cikin kwanakin nan mayakan Boko Haram kan zafafa kai hare-hare a wasu yankuna na John Adama, Borno da kuma jihar Yobe, batun da manazarta tsaro ke maganin fa akwai abun dubawa. Muhammad Ismail, tsohon editan jaridar Leadership, na ko cikin 'yan jaridan da ke bin diddigi kan haka tsaro a Najeriya, ya ko bai ne da masu kallon wannan lamari a yanzu.
Saboda wani abu ne wanda yake nuna cewa akwai gazawa ta ɗauka matakan da ya kamata. Su Boko Haram na ajiyar sa kan bisa, amma kuma kullum su abu nan jami'an tsaro ne ko su je su kai mutane su kori su kai su bayan abu nan selection nan abu nan daji suke har yanzu sai a ce jami'an tsaro sun kasa yin wannan aikin za a je a kori su a tabbatar cewa ba sa cikin Najeriya nan. Daga farko ma akwai wata abu da ake tafi cewa wanda kuma su sai zo zuwa kamar karya cewa ba inda Boko Haram yake a cikin Najeriya. To idan da gaske ne ya kamata a ce an daina kawo wannan harin. Wata sun ga akwai yaudara da kuma wani abu ne wanda wasu suke samun kamar kudade kawai saboda wani abu ne wanda suke samun kaje hanyoyin samun kawai.
Koma da menene? Fatan talaga shi ne Allah ka ƙoshin wannan matsala na tsaro a Najeriya. Ibrahima Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.